أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا ون اللامية ابن الوردي إن شاء الله زامو شغبا a baitocin da muka kwana a yana magana cewa mata ahalul fadli wa lam yabqa siwa muqrifin aw man alal asli takal ibn al-wardi yace mata ahalul fadli ma abuta daukaka sun mutu ma'ana masu ilimi kenan da aiki lam yabqa ba wanda suka saura yanzu siwa muqrifin sai masu yin wasa wanda kawai sun dauki abin kamar wani wasa ba aiki ba aw man alal asli takal ko kuma wanda suke kishingidewa suke shanta cewa bisa asalin su su wane ne wannan shine baitin da muka kwana baitin da zamu tashi yanzu yake cewa ana la aktaru ta qabila yadin qad uha ajmalu min tilkal qubal ana la aktaru ta qabila yadin qad uha ajmalu min tilkal qubal daman abaya idan ban manta ba yana maganar anzimi shi'ira wa lazim mazhabi kai waka amma ka ba hanyar da yabi kada kai waka dan neman kudi kada kai waka da niyyar dan abiyaka kai dai kai waka wacce take dauke da darussa da koyarwa da sauransu to anan sai yake cewa ana la aktaru ta qabila yadin ana yace ni ibn al-wardi la akhtaru ta qabila yadin ban zabi sunbantar hannu ba qad uha yankewar wannan hannun ajmalu shi yafi min kyau min tilkal qubal daga wannan sunbantar hannun anan abin da yake nubi ana la akhtaru ta qabila yadin a su larabawa daga cikin al'adar su idan mutum babba ne a nuna masa ana son sa yana da girma yana da daraja shine a kama hannunsa a sunbance shi wasu ma har tafin kafa suna sunbanta da niyyar yin mubaya'a wa mutum da nuna masa so da girma da kauna to ibn al-wardi yace to irin wannan girmamawa da za a yi wa mutum saboda ya bada wani abin kirki wannan baitin gaba ɗaya na magana ne akan maula shine ana la aktaru ta qabila yadin ni ban zabi sunbantar hannu ba mana shine kamar abin da ya shafi maula in aka je wajen wani babban mai kudi ko wani mutum mai daraja a tsuguna a gaishe shi a kama hannunsa a sunbanta to wannan abin a al'adar larabawa kamar wata iriyar girmamawa ce wanda mai yin ta har yakan nemi ma a bashi wani abu saboda haka shi ibn al-wardi yace shi bai yadda da maula ba yazo yana kwantawa mutum yana sunkuyawa yana gaishe shi yana diban takalmasa da niyyar wai ya bashi wani abin duniya ta qabiliyar din nan ishara ce zuwa ga maula da kuma duk wani irin girmamawa da za a yi wa mutum a tara masa kasa saboda ya bada wani abu na kyauta ibn al-wardi yace ban yadda da wannan abin ba ana la aktaru ta qabiliyar din ni ban zabi sunbantar hannu ba qad uha a ce wannan hannun ya yanke inje ina roƙon mutane ina mika hannu ina cewa mutane su ban to qad uha yankewar wannan hannun ajmalu shi yafi kyau ne a gare ni min tilkal qubal daga wannan sunbanta mana da inje ina kama hannun mutum ina sunbanta sa ina roƙon sa to gware wannan hannun ya yanke shine qad uha yankewar wannan hannun ajmalu shi yafi kyau min tilkal qubal daga wannan sunbantar hannun da zaje nayi eh mana shi bai yadda da kaskanci ba da wulakanci ba bai yadda da maula ba kai ta zuwa kana maula mutane kana musu bambadanci kana fadan abubuwan da ba su yi ba kana cewa sun yi saboda su baka kyauta in juzatni amadihi sirtu fi rikha awla fa yakfini alkajal in jazatni amadihi sirtu fi rikha aula fa yakfi lil kajal to anan wannan baitin shi ma yana da alaka da karatun mu na baya cewa shi baya yin waka da niyyar a biya shi baya yin waka dan ya samu wani kuɗi ko wani abu na duniya shi yana waka ce mai enci zai yi waka ne ya wa'azi ko ya karantar baya bukatar wani abu na sakamako a wajen wani dan adam anan sai ce in jazutni amadihi in jazatni idan aka ce wani mutum yayi min sakamako shine in jazatni idan wani mutum ya saka min amadihi game da yaban da nayi aka ce gani nayi waka wani yazo yana biya na yana bani kuɗi saboda nayi wannan waka sirtu shirikha to ai na zama bawan sa na zama cikin bautar sa ai kai waka ta burge mutum yazo yana baka kuɗi to ai ka zama bawan sa saboda me irin wakar da kai ya biya ka gobe ma irin ta zaka yi mutanen da kai ba ya ji dadi su zaka sake ba saboda haka da kai wani ya biya ka to ya zama bawan ka kaga wannan abubuwan duka za su shiga cikin hatta malami mai wa'azi malami mai wa'azi ya zanto biyan sa ake kaga sai abin da ake so kenan zai fada malami yana wa'azi ya zama gwamnati ce take biyan sa to kaga wasu abubuwa ba zai iya fadan wasu abubuwan yace a gyara ba saboda haka anan dai shi ibn al-wardi yana ga magana ne game da waka shine in jazatni amadihi idan wani yayi min sakamako game da yabona nayi yabo nayi waka wani yazo ya saka min ya bani kuɗi sirtu shiriki ha to na zama a cikin bautar sa duk wanda ya biya ka ai ka zama bawan sa ashe wakar ma ashe ne kenan aula ko kuma ne wakar ne ta yaban wani mutum ne ta yaban sa kuma sai ya ki biya na nayi wakar ne saboda wani da wani su ji su biya ni sai kuma suka ki biya na fa yakfi lil kajal al kajalu jin kunya fa yakfi ni to ai ya ishe ni kaga kenan wanne ne ba wanne ne ba in nayi yabo a wani ne ta waka ina koda wani ina masa bambadanci ya biya ni to na zama bawan sa idan kuma ne ta yaban nasa kuma yake biya na to kaga naji kunya saboda haka anan yana nufin cewa ba zai iya bambadanci ba idan ka je kai wa mutum maula in ya baka ka zama bawan sa sai yadda yi da kai in bai baka ba ka ji kunya to wannan shine abin da wannan baitocin suke kokari su nuna mana shine in jazatni amadihi idan wani ya min sakamako amadihi game da yaban da nayi masa sirtu shirikha ai to ana zama cikin bautar sa ai aula ko kuma nayi masa wakar ko kuma nayi wata waka da niyyar abiyan kuma yayi kibiya na fa yakfi nil kajal al kajal jin kunya fa yakfi ya aisha mulku kisra ta guni anhu kisratan wa anil baharij tiza wa anil baharij tiza umbir washal mulku kisra tuguni anhu kisratun wa anil baharij tiza umbir washal anan har yanzu ibn al-warti yana maka bayani game da abin da ya shafi riko a abin da ya shafi qana'a wadatuwar zuci abin da Allah ya baka karba kada ka zama mai kwadayin abin hannun mutane kana bin su kana musu maula sai ce mulku kisra mulki irin na kisra shine sarki na kisra kenan kaga sarki kisra a mulki irin na kisra tuguni anhu kisratun kisratun barin kisratun karyayyar gurasa tuguni ta wadatar min anhu daga mulkin kisra in aka ce kisra gashi babban sarki ne yana da mulki to ni in na samu abin da zan ci ni ma na wadatu wannan yana magana game da wadatar zuci ne duk abin da Allah ya baka to ka karba ka gode masa mulku kisra mulki irin na kisra shine wannan kisra da farko kisratun karyayyar gurasa ko kace karyayyar masa tuguni ta wadatar min anhu gabarin mulkin kisra ma'ana duk inda mutun ya kai ga kuɗi in na samu abin da zan ci na ci shikenan ya wadatar min ba sai na je gidan wani mai kuɗi ba shi ma ai mai kuɗin karshen ta dai shi ma ya ce koshin ne saboda haka abin da na samu na ci a ciki na ya wadatar min daga kuɗin duk wani mutum mai kuɗi shine mulku kisra mulki irin na kisra sai ka ce kisratun karyayyar masa ko kace karyayyar gurasa tuguni an huta wadatar min gaban mulkin Kisra na san abin da zan ci to ina ruwa da mulkin mulki wane Kisra kaga an yana nufin duk yadda mutun ya kai ga kudi ko ya kai ga dukiya in ka san abin da ka ci to ya wadatar maka da kaje kana roƙon sa kane masa maula wa anil bahari jiza'un bil washan wa anil bahari ijtiza'un wadatuwa shine ijtiza'un iswa ijtiza'un iswa bil washan da danyayyafi na ruwa wa anil bahari ya wadatar da ni daga teku shine ijtiza'un wadatuwa bil washan da danyayyafi na ruwa wa anil bahari ya wadatar da ni daga teku mana ɗan kudade ɗan kadan da na samu suke gurina sun wadatar da ni daga inje ina wani mutum maula ko kuyafi kowa kudi a duniya shine ijtiza'un wadatuwa bil washal da ruwa dan yayyafi washal shine yayyafi wa anil bahari ya wadatar da ni daga teku mana mutum ko mun duke sa dan kadan nawa yafi min nasa shikenan dan kadan da samu na wadatu ba sai na je ina roƙon wani ba mulkin Kisra tuguni anhu kisratun karyayyar masa ko karyayyar gurasa tuguni anhu ta wadatar da ni daga mulkin Kisra ba ruwa na da shi wa anil bahari jiza'un bil washal ijtiza'un wadatuwa bil washal da danyayyafi na ruwa wa anil bahari ya wadatar min daga kogi shine dai isharar cewa abinda na samu ya wadatar min daga inje ina maula ko ina roko ko ina bambadanci ga wani mutum mai dukiya a'azabul alfazi qawli laka kuz wa amrul lafzi nuduki bila al a'azabul alfazi qawli laka kuz wa amrul lafzi nuduki bila al a'azabul alfazi mafi dadin lafza qawli laka kuz nace zo ka karba ba abinda nake so kamar na samu abin da ni ma zan ba wa wani shine a'azabul alfazi mafi dadin lafza qawli laka kuz in cewa na zo ka karba na samu abin da zan bayar to ni yafi mun komai dadi wa amrul lafzi lafzi mafi daci a gurina nubiki rika fada bila al cewa tayi wane ban kaza shine la'alla kenan wa amrul lafzi mafi dacin lafzi nudiki furici na bila al in ce tayi wane ban kaza shine la'al la'alla wane ban kaza ga wane yazo ko zai ban kaza shine nudiki bila al nudiki na da cewa la'alla tayi wani ya bani to ba wani lafazin da ya kai wannan daci itabiranna hanu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal itabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal itabir ibn al-ward yace itabir nahnu qasamna kai la'akari da wannan ayar da Allah ta nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya wa rafa'a ba'dhum ba'dan darajatin liyatakida ba'dhum ba'dan sukuriya to itabir nahnu qasamna bainahum kai la'akari da ayar da Allah ce nahnu qasamna bainahum ni ne na rarraba arziki tsakanin bayi to ka kalli wannan ayar kaga duk abin da ka samu dama Allah ce shi ya rarraba arziki tsakanin bayi kaga abin da ka samu shi Allah ya tsaga ya baka to sai kai hakuri itabir kai la'akari da nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan idan kai la'akari da wannan talqahu haqqan zaka samu wannan maganar gaskiya ce wa bil haqqi nazal dama aisha alqur'ani da gaskiya ya sauka la sama ya hawil fata min azmihi la wala ma fata yawman bil kasal to nan kuma duk ya saki shiga daga cikin tawakkali cewa baka isa ka samu abin da Allah bai niyyar baka ba duk kokarin ka duk wayen ka baka isa ka samu abin da Allah bai kaddara zai baka ba laysa ma ya hawil fata min azmihi laysa ma ya hawil fata laysa bai kasance ma ya hawil fata abinda yaro ya samu min azmihi ya samu ne saboda himmarsa ba duk arzikin da ga mutun ya samu ba wai tsantsar wayensa da himmarsa ce ta bashi ba a'a Allah ne na hanu qasamna bainahum Allah ne raba arzikin ya bashi shine laysa ma yahwil fata min azmihi be kasance abin da saurayi ya taro min azmihi saboda himmar sa bane ya samu a'a raban sa ne Allah ne ya kaddara zai bashi la yace ba haka abin yake ba yace la ba haka abin yake ba wala ma fata yawman ko kuma abin da ya kubuce wa mutun yawman ko da da rana ɗaya bil kasal a ce kasala sa shi ja masa hisa bai samu ba wanda bai samu arziki ba saboda me kasala ne ba haka bane kaga wannan baitin da wannan kaga kishoyin juna ne kina eh laysa ma yahwal fata min azmihi abin da saurayi ya samu ba wai tsantsar himmar sa ce ta bashi ba la yace ko kadan ba haka abin yake ba wala ma fata yawman ko abin da ya kubuce mutum wata rana ko da da rana ɗaya bil kasala ce kasala sa bane zafin neman mutum ba zai sa mutum ya samu abin da Allah bai niyyar bashi ba sannan kasalar mutum ba za ta sa ya samu abin da kasalar mutum ba za ta sa abin da Allah ya rubuta masa kuma ya kubuce masa ba wannan duka ana so a koya mutum tawakkali ne eh idrahid dunya famin adatuha takfidu alali wa tuqdi man safal idrahid dunya famin adatiha takfidu alali wa tuqdi man safal idrahid dunya yace ya kai dan uwa ka watsar da idrahid dunya ka watsar da duniya ka watsar da san duniya ka cire san duniya a zuciyarka shine idrahid dunya ka cire san duniya cikin zuciyarka fa min adati ha yana daga cikin al'adu na duniya takfidul ali tana kaskantar da mutum madaukaki shine takfidul ali tana kaskantar da mutum madaukaki wa tu'li man safal kuma sai ta daukaka man safal wanda yake makaskanci wannan shine al'adun duniya idrahid dunya ka jefar da san duniya fa min adati ha abin da yasa an ce ka jefar da ita fa min adati yana daga cikin al'adu na duniya din takfidul ali tana kaskantar da madaukaki mutane mutanen kirki mutanen arziki masu ilimi sai ka same su kullun a kaskance manya manyan professorsi sai ga suna fama da tsohuwar mota wani ma motar ma tana fama ta gagare shi sai ka samu shine takfidul ali tana kaskantar da madaukaka ko kuma manya manyan aramomi sai ga babban arama gangaran yana fama da gidan haya ko ga babban malami wanda yake zauna ko wanda tun daga qawaidi har muktasar yana fama da gidan haya to haka al'adar duniya take wanda kike madaukaki duniyar ta kaskantar da shi takfidul ali tana kaskantar da madaukaki ne wa tu'li man safal kuma ita dauka kaman safal wanda yake makaskanci jahili wanda bai san komai ba jahili wanda bai san komai ba sai ga duniya ta daukaka shi su ne da mulki a hannunsu su ne da kuɗi a hannunsu da makamantan irin wannan yace to wannan duka al'ada ce ta duniya saboda haka in ka ga jahilai da manya manyan motoci manya manyan gidaje su ne shugabanni to dama haka al'adar duniya take in ka ga malamai da masu hankali suna shan wahala to dama haka al'adar duniya take eh ishatur ragib fi tahsilha ishatul jahidi fiha aw aqal ishatur ragib fi tahsilha ishatul jahidi fiha aw aqal ishatur ragibi rayuwar arragibi mai kwadayi fi tahsilha wajen neman duniya rayuwar mutumin da ya kullafa wa ransa cewa sai ya samu duniya shine ishatur ragibi rayuwar mai tsananin kwadayi fi tahsilha cikin neman duniya ishatul jahidi ita ce dai rayuwar mutumin da yake kokari wajen bin Allah shine ishatul jahidi ita ce rayuwar mai kokari mai jihadi fiha a cikin duniya au aqal kai wani lokacin ma sai ka ga rayuwar wanda baya san duniyar ma ta fi kyau saboda haka duk azabar da wanda yace bai damu da duniya ba zai sha to wanda yake san duniya sai ya sha wannan azabar har ma da kai a wannan baitin abin da yake ga maka cewa masu san duniyar ma sun fi kowa shan wahala a cikin ta shine ishatur ragibi rayuwar arragibi mai kwadayi shi ta hasili a cikin tabbatar da duniya ka fahimta ishatul jahidi fiha ita ce rayuwar mai kokari wajen gudun duniya irin wannan rayuwar ne au akal ko kuma kace kai rayuwar shi wanda yace shi Allah ma zai bi akal rayuwar ta sama ita ce ma tafi sauki ita ce ma tafi sauki shi wanda yace ba san duniya ma sai ya kuma fi samun sauki shine au akal kam jahulin wa hawa musri muksirin wa alimin ma ta min habila al bil ilal kam jahulin wa hawa musrin muksirun wa alimin mata min habil ilal daman ya ga maka ita duniya tana daukaka jahilai ne makaskanta ne ta wulakantar da madaukaka kam jahulin da yawa mutum mai yawan jahilci shine zaka mutum jahili futik ba arabic ba boko mu dai in aka ce mutum mai yawan jahilci ne to bai arabic ba bai boko ba shine da ake fada ko bai addini ba bai ilimin zamani ba to kam jahulin da yawa zaka samu mutum jahili bai addini ba bai ilimin zamani ba wahawa musrif amma sai ka ganshi mai dukiya shine wahawa musrif sai ka ganshi mai dukiya muksirun ko mai tarin dukiya dukiyar ma ta yi yawa wa alimi saudiya kuma za ga mutum malami ne ya san addini ya san zamani mata min ha ya muta cikin wannan duniya bil ilal da illoli wani ma rashin lafiya ta same shi kudin magani ne ma babu har illa har cutar ta masa illa ya kai ga inda kai eh kam jahulin da yawa mutumin da yake jahili wahawa musri a wannan duniyar sai ga ya zama mutum mai dukiya muksirin kuma mai yawan mai tarin ma dukiyar wa alimin saudiya kuma sai ga mutum malami mata ya mutu min ha cikin wannan duniya bil ilal da illoli illoli shine jinyoyi da rashin kuɗi da bashi komai ma dai na damuwar rayuwar duniya eh kam shaja'il lam yanal fi halmuna wajabanin nalagayatil amal kam shuja'in lam yanal fi halmuna wajabanin nalagayatil amal kam shuja'in dewa mutumin da zaka ganshi jarumi sadauki lam yanal fi halmuna bai samu burin sa ba cikin duniya dewa in kaga wani ya cika karfi ma shikenan sai kaje ka same shi a layin yan dako wani ma in karfin ya kai karfi sai kaje ka same shi a cikin layin yan dako sai ka samu wanda yake wa dakon in ka zuba kwano 20 ka dura kwano 20 a cikin buhu ka dora masa kace ya maka tafiyar kilomita 1 ba zai iya ba amma sai ka samu sadauki jarumi shine shagon sai ke ta masa dako saboda ka kam shuja'i daiwa za ka ga mutum jarumi sadauki lam yanal fi halmuna amma bai sama abin da yake buri ba a duniya kaga in karfi ne yake bayarwa to kaga mai karfin ya kamata ya samu ko to kawai ka gane Allah shi yake bayarwa saboda kam shija'i lam yanal fi halmuna daiwa za ka ga sadauki amma bai sama abin da yake nema ba a duniya wajabani saudiya kuma za ka ga mutum matsoraci ne nalagayatul amal ya samu matukar abin da yake buri eh wajabanin da za ka mutum mai matsoraci ne nalagayatul amal amma sai ga ya samu matukar abin da yake buri duk da wannan tsoran nasa sai ga wannan kuma sadaukin jarumin yana ta fama da wahala yana ta dako wa wannan matsoracin mai rauni eh hasali ban ka kallo yawanci jaruman wani ma saboda karfin ma bayan karfin ma sai ga karfin ma ya markadan sai ya kara da kwayoyi kuma ya kare karfin nasa na cire da tsikin ya hada da shan kwayoyin kuma shikenan yaje taiwo wani yaro dako to haka duniya take dan ka gane cewa inda karfi ne to shi yafi kamata ya zama mafi dukiya inda jarumta ne shi yafi kamata a ce shine mai dukiya eh shine kam shaja'il lam yanal fi halmuna da yara haka saurayi amma bai zaka samu sadauki jarumi bai samu abin da yake buri ba a duniya wajabani nalagayatul amal amma sai ga matsoraci rago ya samu matukar abin da yake nema burin sa a rayuwa faturkil hilata fi hawata id innamal hilata fi tarkil hiyal yace faturkil hilata fiha wata id innamal hilata fi tarkil hiyal fatrukil hilata ka bar dabara fiha cikin neman duniya karka kallafawa kanka he ka tara dukiya kai tabin dabaru na neman duniya shine fatrukil hilata ka bar dabaru hila shine kamar dabara da yaudara fatrukil hilata ka bar wayo da dabara cewa dole sai ka samu duniya fiha cikin wannan duniya wata id ka ba a hankali shine wata id ka ba a hankali ka saurara fatrukil hilata ka bar dabara fiha cikin wannan duniya cikin neman duniya wata id ka ba a hankali ka ba sannu innamal hilatu kawai fa wayo da dabara fi tarkil hil yana cikin barin wayo da dabara mutumin da ya bar aiki da wayensa da dabara sai ce la haula wala quwwata ya Allah ba ni da karfi ba ni da dabara to shine mai dabara din ina fatar an fahimta fatrukil hilata fiha ka bar dabara cikin tara duniya fiha cikin tara duniya wata id ka ba hankali innamal hilatu kawai fa wayo da dabara fi tarkil hil yana cikin ka bar wayo da dabara ka mikawa Allah lamarin barin dogaranka da wayanka da dabararka shine dabara shine innamal hilatu fi tarkil hil barin wayo da dabara to shine fa dabara ka ajiye wayanka da dabararka a gefe ka mikawa Allah al'amari to shi yayi ne cewa kai din mai dabara ne duk wanda yace da wayarsa zai aiki to yana cewa ba shi da wayo shine innamal hilatu haqiqa fa ita dabara fi tarkil hil tana cikin barin dabara din ka bar dabara ka mikawa Allah ayi kasin lam tafid mimma tafid mimma tufad faramallahu minhu bil kasal bil shalal ayi kasin lam tafid mimma tufad faramallahu minhu bil shalal to kaga anan yayi magana gaba da abin da ya shafi barin wayo da dabara amika wa Allah al'amari yace to ayyukashin dukkan hannun da lam tashid bata bayar mimma tufad abinda aka bata ba duk wanda Allah ya bashi sai ya rike yake ba wa kowa saboda mi ganin cewa ya wahala ne ya samu to ai Allah shine mai barwa duk wahalar da ka shaka tara dukiya wani ya shafi yadda ta kaso dubu kuma bai tara ba duk dabara da kake ga kabita wajen neman abu ka samu wani yayi amfani da wannan dabarun ninkin nakan kuma bai samu ba shine ayyukashi dukkan hannun da lam tashid bata bayar ba shine fa'idan tarwa lam tafid bata fa'idan tarwa amma ana nufin bata bayar ba lam tafid bata bayar ba mimma tufad abinda aka bata faramallahu minhu bishalal Allah ya jefu wannan hannun shine faramallahu Allah ya jefu wannan hannun minhu bishalal da kambale shine ashalalu shine shanyewa shine a Hausa ake ce masa kambale ko a ce shan inna ko irin yanzu ana ce masa paralyze ko guri abu ya shanyeya saboda ka duk wanda ya samu bai bayar ba to shi ba Allah sa ya rasa shine abin da yake nufi shine ayi kafin dukkan tafin da lam tufat bata bayar mimma tufat abin da aka bata ba faramallahu minhu bishalal Allah ya jefe ta da kambale Allah sa ita ma ta shanye mana duk wanda ya saba bin da ya hana wani shi ma Allah sa ya rasa wannan baiti na 41 kenan insha Allah sai mu kwana akan sa in Allah ya yarda wallahu ta'ala